Provinsi Sumba makan Almara.
Malam Ahmed Al-Manzur kenan jami'in da uwar jami'ar APC na kasa ta Turo da gudanar zaben takarar masu neman kujerar gwamna a jihar Borno ke bayyana Professor Umar Zulum a matsayin wanda ya lashe zaben da ya ce ya samu ƙuri'u 4,433 yayin da Alhaji Idrisa Mamman Dukwa ke da ƙuri'a 114 wanda kuma ya kasance kani ga mataimakin gwamnan jihar Borno na yanzu wato Alhaji Usman Mamman Dukwa shi kuma Alhaji Maigida Atom na da ƙuri'a 1 Alhaji Gambalawan na da ƙuri'a 2 yayin da Alhaji Umar Alkali bai samu ƙuri'a koda guda ba. Waɗannan mutanen ne da aka gansu zahiri a filin zaben yayin da wasu daga cikin waɗannan mutane da suka kala da matawallika shin imam da aka ce yana da ƙuri'a 20 da minista ma'aikatar ayyuka da makamashi wato Alhaji Baba Shehuri na da ƙuri'a guda da jakadan Najeriya ƙasar China ambasador Baba Ahmed Jidda da ke da ƙuri'a guda ɗaya da kuma barista Muhammad Kumaliya ba da ƙuri'a ko ɗaya da kuma Alhaji Abdulato wanda shi ma ba shi da ƙuri'a ko ɗaya da cewa ba su halarci wannan zaɓe ba amma ba su bayyana janyen wasu daga takarar ba na haka aka lissafa da su a matsayin 'yan takara. Tun da farko dai sai da mutane guda 10 suka janye daga takarar cikin mutane 21 da ke takarar wannan kujera guda wanda suka haɗa da kaka Shehu Lawan wanda tsohon kwamishinan ma'aikatar shari'a ne na jihar Borno da sanata Baba Garbai wanda sanata ne a halin yanzu a jihar Borno da sanata Abubakar Kyari da Alhaji Muhammad Makinta da Alhaji Sattima Yuguda Dibal wanda tsohon mataimakin gwamnan jihar Borno ne da ƙarshen gwamnatin sanata Almadi Sharif da Alhaji Adamu Lawan da Alhaji Mai Sharif wanda shi ma ƙanne da tsohon gwamnan jihar Borno sanata Almadi Sharif da Alhaji Muhammad Abba Liman da Alhaji Mustapha Fanarande da kuma Alhaji Tijjani Banki wanda dukkaninsu suka ce sun janye kuma za su fara ba Professor Umar Zulum din baya. To ko me aka sa a gaba a halin yanzu tabbakin da ba Professor Umar Zulum wanda ya samu kuɗi kuma kuɗin jari a wannan zaben fidda gwani kama abin da ke cewa
abin da zamu sa gaba ba wani abu illa ko ta abin da ana ce mishi peace security development na ba lafiya ba tsoro kun ba tsoro ba za ka gina kasa ba abu ukun nan duka zamu tafiya da su development in ka fara development ruwa yana ciki arziki yana ciki kada hanya suna ciki makarantu suke ciki to shi ne abin da muke fara development ba wani abin da zamu zo
da ma tun farko sai da gwamnatin jihar Borno Honorable Kashatima ya bayyana musu cewa shi ne dan takarar da suka amince da shi haka zalika a jihar Yobin wato makwabciyar jihar Borno nan ma an gudanar da zaben fidda gwanin inda Alhaji Mai Labuni ya samu rin zai da ƙuri'u 2,777 yayin da Alhaji Yakubu Sidi Karasuwa ke biye da shi da ƙuri'u 23 Alhaji Asa Kulo kuma na da ƙuri'u 4 Haruna Dauda 2 Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.